Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 3 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf dauke da kanin labarai.
Ana samun karin hauhawar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. Kasar Saliyo ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen yaki da annobar COVID-19. Ana kuma ci gaba da samun faduwa a kasuwannin hannayen jarin Asiya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa matasa a Jamhuriyar Niger sun fara ayyukan wayar da kan jama'a akan yada labarun bogi dangane da cutar coronavirus. Sannan babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Janar Tukur Yusuf Burtai, ya kaddamar da wasu motocin yakin kirar gida guda 7. Daga bisani kuma, muna tafa da shirin duniyar Amurka. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Annobar coronavirus na ƙara yaduwa a duk faɗin duniya, ta kuma shafi mutane sama da miliyan 1. Amurka kadai na da mutane 245,000 da suka kamu da cutar, adadin da yafi na kowace ƙasa a faɗin duniya. A yau Juma'a ake sa ran fadar White House za ta ba da shawara mutane su fara amfani da takunkumin rufe fuska don daƙile yaduwar ta a ƙasar. Wanda a baya ta ce, saka safar fuskar ba ta kare mutum daga kamuwa daga cutar. Tuni shugaban karamar hukumar New York, Bill de Blasio, ya ba da shawara mutane su dinga amfani da takunkumin rufe fuska ko kuma wani abu da zai rufe musu bakinsu da hanci. Amma kada mutane su yi amfani da abin rufe fuska wanda likitoci ke amfani da shi. Waɗannan a bari sai jami'an kiwon lafiya kadai su dinga amfani da su. Shi kuwa shugaban karamar hukumar Los Angeles, Eric Grasti, cewa yayi jama'a su dinga rufe bakunansu da hancinsu a duk lokacin da suke cikin taro. Dr. Anthony Fauci, ƙwararren likita a fannin cututtuka masu yaduwa, mai baiwa shugaban kasar Amurka Donald Trump shawara, ya shaida wa gidan talabijin na CNN a daren jiya Alhamis, cewa bai san abin da ya sa wasu jihohin Amurka ba su kafa dokar hana zirga-zirga ba a daidai wannan lokaci da annobar ke ƙara yaduwa. Kasar Saliyo ce ƙasa a Afirka ta baya-bayan nan da ta kaddamar da yaki da annobar coronavirus bayan samun wasu mutum 2 da ba su da wata alaka da cutar bayan an gwada su aka tarar da suna ɗauke da ita a babban birnin ƙasar na Freetown. Shugaban hukumar yaki da annobar ta ƙasar, Brigadier Jali Conte mai murabus, ya ce daga ranar Lahadi dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki na tsawon makonni 3. Conte ya ƙara da cewar an hana duk wani taron addini. Kana gwamnati ta hana shige da fice a ƙasar ta tashoshin ruwa da jiragen sama. Bugu da ƙari, Bankin Duniya ya ba da sanarwar cewar ƙasar Saliyo za ta samu kuɗi da suka kai dala miliyan 7.5 daga kuɗin tallafi da take ba wa ƙasashe masu tasowa domin yaƙi da annobar coronavirus.
To madalla, a gaida Yusuf Aliyu Harandi. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa wata ƙungiyar matasa a Jamhuriyar Nijar sun fara ayyukan wayar da kan jama'a ta hanyar kafafen sada zumunta bayan la'akari da yadda wasu ke amfani da kafafen zamani don yada labaran bogi akan cutar COVID-19. Yayin da ma'aikatar tsaro ta bada sanarwar gano mutane kusan 100 da suka harbu da wannan cutar. Daga Yamai, ga wakilan sashen Hausa, Sulemu Muni Barma dauke da wannan rahoton.
Kungiyar wacce ake kira Observatoire en ligne de lutte contre le coronavirus OLD na hangen ganar da matasa masu amfani da kafafen zamani hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta COVID-19 a matsayin wani bangare na dakile yaduwar ta a sahun al'umma. Kamar yadda shugabanta Kabiru Isa ya shaida mun,
ana ganin kuduri da minister ɗan interior Heddo na cewa duk wani taro babu shi, to sai mun ga gane cewa to lalle hakan na idan ana aiki da wannan alloba ya kamata a ce a gaba da tunda mafi yawan mutane kana ganin kullum suna daga yanar gizo-gizo musamman matasa. Shine mun kai nazari, mun ka yi kira ga matasa da abu walantara wadanda kamata za su ba da yaki ga wannan abun mun ka samu musamman misalin mutum 1000 bisa ga duk fadin Niger wadanda kowa yana da smartphone kuma kowa yarshe yaki da waga alloba bisa ga garizo sosio saboda haka mun ga ka wannan kungiya kuma mun ga gaciya wannan hanya ta yada labari ingantacce kuma wanda hito da hannun hukuma da musamman minister ta kiwon lahiya da labari wanda hito ga suna zamu ci gaba da yadawa bisa ga harkar wannan yaki da wannan cuta kuma da matakin nan da gwamnati ta dauka kwakwara zuwa ga yaki da wannan cuta suna musamman zamu rika yadawa bisa ga yana gizo don mu samu makata mu gudunmuwa bisa ga yaki ga wannan alobar
a ci gaban wannan fafutuka kungiyar ta OLC ta kuduri aniyar yaki da masu yada labarin ƙarya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci da wasu ke amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa don haddasa rudani a kawunan jama'a game da cutar ta corona
abun ba wasa ne ba wargi ne ba abun kuma ba na ayi yawo da hankali na ba saboda haka mun kai kira ga matasa musamman da abisa ga waɗannan resources su daina karra labaran da ba cikakke ba ingantacce ba kuma su rika yada da abu na alheri saboda haka muke karawa wannan yada labaruka ingantacce bisa resources
kimanin biliyan 597 na sefa ne hukumomin Niger ke fatan kashewa domin yaki da wannan annoba saboda haka kungiyar OLC ta kuduri aniyar tayar da yan kasa daga barci dan ganin sun bayar da gudunmuwa a yakin da kasar ta kaddamar da cutar corona wace alkaluma ma'aikatar kiwon lafiya ke nunin zuwa yammacin jiya Alhamis mutane 98 ne suka harbu yayin da 5 daga cikin su suka rasu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu.
A kasarin kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya a yau Juma'a sun rufe da ƴar karamar faduwa amma hannayen jarin kamfanin Nikkei na Japan ya cira da maki 225 masu saka hannayen jari na ci gaba da nuna damuwar su akan wannan annobar ta coronavirus da ke yi ma tattalin arzikin duniya barazana Kana da ɗari-ɗari akan kalaman shugaban Amurka Donald Trump wanda ya ce Saudi Arabia da Russia na iya rage yawan man da suke sarrafawa hakan na iya janyo tsaiko da kasuwar take fuskanta a kasuwar kasashen Turai kuwa babbar kasuwar hada-hada ta London Frankfurt da Paris sun dan samu faduwa kadan biyo bayan karuwar masu dauke da cutar coronavirus a fadin duniya da suka zarce mutum miliyan 1 Amma a jiya Alhamis, kasuwar hannayen jarin Amurka ta tashi da ƴar karamar riba bayan samun ƙari akan gangar mai bayan mummunan koma baya da aka samu a fannin samu da ya shafi ƙarin yawan marasa ayyukan yi. Kungiyar tsaro ta kasashen Turai yau Juma'a ta yi kira da ɗau ƙwararren matakan tsaro akan safaran mutane a daidai wannan lokaci da annobar coronavirus take tafarfasa a fadin duniya. A wata sanarwa da ta fitar a Vienna, Valienta Ricci, wakiliya ta musamman mai yaƙi da safaran mutane tare da haɗin gwiwar shugabar hukumar Albania, sun ce a daidai lokacin da duniya ke mai da hankali wajen yaƙi da wannan annobar, to haka kuma ya kamata a duba masu ƙananan ƙarfi don kare su daga miyagun masu safaran mutane. Mutane da ake safarar suna cikin haɗarin gaske yayin da masu safarar su ke gana musu azaba da ɗaukar sabbin matakan ci gaba da samun kuɗi yanzu da ake da ƙarancin kayan kiwon lafiya ana iya yaudaran mutanen da ba su da ƙarfi da cewar za a ba su magani a yi amfani da damar wajen safarar su.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Idan muka leƙa jihar Kano Najeriya, Gwamnatin jihar ta bi sahun duniya wajen yaki da annobar cutar coronavirus, inda ta sanya dokokin kariya kamar rufe makarantu, ma'aikatan gwamnati da feshi a fadin jihar domin tsaftace muhalli. Wakiliyar sashen Hausa a Kano, Baraka Bashir, ta aika mana da rahoto.
Gwamnatin Kano ta bi sahun duniya wajen yaki da annobar cutar corona, inda ta sanya dokoki da matakan kariya daga yaduwa daga wannan cuta. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya bada umarnin rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati game da wuraren taro kamar na su bukukuwan biki, tashoshin motoci da ke zirga-zirga tsakanin Kano zuwa wasu jihohin. Sannan daga cikin matakan kariya ne ma yasa ta bada umarnin gudanar da feshi a fadin jihar duk a yunkurin tsaftace muhalli da kariya daga cutar corona. Commissioner yaɗa labarai Muhammad Garba ya bayyana dalilan da yasa gwamnati ta dauki irin wannan matakai, musamman ma na gudanar da feshi.
Dakile afkuwar wannan cuta da ta shigo duniya, kuma kamar yadda na yi bayani, mu a matsayin mu na ma'aikatan yaɗa labarai, abin da ya kamata mu yi shine masu ruwa da tsaki wanda suke kwararru na lafiya da muhalli, abin da muke yi shine mu kokari mu ba su goyon baya da haɗin kai domin a faɗa karwa al'umma halin da ake.
Baya ga haka, cikin matakan da gwamnatin Kano ta gindaya sun haɗar da hana zirga-zirga tsakanin jihohi don kariya daga yaduwar cutar. Jami'in kungiyar masu safara tsakanin jihohi wato NATO kuma jami'i ne ladabtar ga duk wanda suka karya doka. Musbahu Alingwali ya ce duk mambobinsu da suka kama ya karya doka zai fuskanci fushin kungiya ko a dakatar da shi ga baki daya.
Mu abinda muka kafa doka anan muka kama member mu, zamu masa hukunci. Kuma tunda aka so mu wannan abin, mu ba wani member mu ma wanda yazo yi wani laifi a dangane da wannan abin, da ko mota ma mu ba mu ajiye ba, tunda gwamnati ta kafa doka dole mu bi abinda mu muka yi kenan.
Akan haka ne muka garzaya hukumar Karota, wanda yana daya daga cikin kwamitocin tsaro dangane da cutar corona. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgan ababen hawan ta jihar Kano, Baffa Babadan Agundi, daya daga cikin kwamitin tsaro na iftila'in corona, ya ce tuni gwamnatin Kano ta hana zirga-zirgan ababen hawa daga wata jiha zuwa wata, sai dai ta bada umarnin damar shigo da magunguna, abinci, kayan masarufi, sai kuma ga masu lalura ta rashin lafiya ko makamantansu.
Kuma idan an samu motoci domin ana samu da babura wanda suka karya ka'ida ta gwamnati na hana shigowa saboda gujewa yaduwar wannan cuta, to motocin nan kwace su ake yi gaba daya. Wanda kuma shawara ta wanda na mika gwamnatin jihar Kano shine motocin nan ya kamata gwamnati ta bada dama a yi sample na motocin da aka kama a kone su, domin shi ne mutane za su san cewar ba abu ake da wasa ba.
Ke ya ce kawo yanzu kwamitin tsaron ta kama motoci 32 waɗanda suka saba doka.
Kawo yanzu motoci nawa aka kama?
Zuwa yanzu mun kama motoci guda 32 wanda suka saba doka, suke ɗebo kaya su kuma ɗauko fasinja akan kaya, wasu kuma fasinjan ma kawai da suke ɗaukowa. To idan an kama irin wannan mai kaya, za mu ce zo ya ɗebi kayansa, domin shi mutum ne ya biya kuɗi a kawo masa kayansa, ba da saninsa ba ake zuwa a ɗebo fasinja kuma a kai. To don mai masa adalci sai mu gaya masa da ɗauki kayansa.
Daga ƙarshe ya ƙara da cewa duk waɗannan matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka domin kare al'ummarta ne daga yaduwar cutar corona. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir da wannan rahoton. Har yanzu dai a Najeriya, jiya ne babban hafsan sojan kasar Janar Tukur Yusuf Burutai ya kaddamar da wasu motocin yakin kirar gida guda 7 da rundunar sojar ta kera da za su yi amfani da su wajen ci gaba da yakan ƴan Boko Haram a kasar. Haruna Dauda Biyu ya aika mana da rahoto akan wannan batu.
Aje ne babban hafsan sojan kasar Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Burutai, ya kaddamar da wasu motocin yaki da aka kera a gida guda 7 ga rundunar sojan Najeriya don samun daman ci gaba da fafatawa da suke yi da yaki da yan kungiyar Boko Haram. An da kera waɗannan motocin ne a ƙarƙashin jagorancin Tiata Commander mai kula da wannan shiya na Arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Olusegun Adeniyi, da kuma ya bada umarni hakan don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen siyo motocin da ake gudanar da yaki da su. Babban hafsan lieutenant general yusuf tukubura ta yi wanda commandan operation lafiya dole major general olusegun adeni ya yi wakilta na cewa
tribal command has been on research and development efforts since august 2019 aim of this novel effort is to look inwards to involve homegrown technologies in military equipment production
yace tun a watan august na 2019 tribal command din ta soma bincike don bunkasa al'amura kuma makasudin wannan shine don bunkasa harkokin kimiyyar mu na kasa da kayayyakin yaki na jami'an soja kuma yanzu hakan jatan ta samu nasarar maida wasu motocin yaki masu suke zuwa wasu motocin yaki na zamani da ta kera ita da kanta da kanta da kuma za mu dinga amfani da shi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musamman na ci gaba da aka kado geruwan yayan kungiyar Boko Haram
jata has also undertaken the conversion of gun trucks and tractors to armored gun trucks all terrain I'm heartwarming to know that these materials for this platform were sourced from within the theater except for the bullet resistant glasses which were obtained from Kaduna
na kuma matakar farin cikin shaida muku cewa dukkanin wannan kayayyakin da muka aiki da shi dukkanin su a wannan tiyata muka save su na tsofaffin motocin mu da aka lalata da su muka yi amfani ban da glashin da muka siyo wadanda sashi ba iya ratsawa ka siyo daga Kaduna bayan da ya kammala taron ne aka tambayi tiyata commander mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya wato major general Olusegun Adeniyi gunewa wadannan motocin za su kama kan yadda aka kera anan ga dai abin da ke cewa
I will not say the total amount on camera but I want to assure you what you have before you is almost 7 times cheaper than if you to come in from outside the country.
Bazan ga muku abin da zai kama ba ga gaban kafara amma dai na san a iya sani na za samu rangwame kusan kashi 7 cikin kudin da za siyo daga waje. Brigadier General B Alliance da su suka kera waɗannan motoci da kuma jagoranci waɗannan injiniyoyi da suka fito daga bangarori daban-daban. Amma abin da ke cewa
the mine resistant ambush protected vehicles before you was built in Kyata in line with the vision of the Chief of Army Staff.
Yace wannan motocin yaki da kuke gani yanzu haka a gaban ku motocin ne da bomba sa ratsa su ko kuma harin kwantan bauna an kera su ne a wannan tiyatan bisa tsarin babban hafsan sojan kasar kamar yadda kuka gansu a nan motocin ne masu inganci na gaske motocin ne da za su iya jurewa duk wani hari ga su nan guda 7 dukkanin su mun muka kera su a nan Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar Amurka da abokin aikin mu Mahmud Lalo yake shirya mana
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daga cikin dimbin matakan da hukumomin Amurka suka dauka na dakile yaduwar cutar coronavirus, akwai rufe makarantu kama daga na primary har zuwa kan jami'oi, inda malamai suke koyar da ɗaliban su daga gida ta hanyar yanar gizo. Shin wace irin rawa 'yan Afirka musamman ma 'yan Najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki? Ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu? Waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Sannan yaya rayuwarsu take a wannan yanayi na kulle a gida, yayin da hukumomi suka bada umarnin kowa ya zauna a gidan domin rage yaduwar cutar wacce aka wa lakabi da COVID-19 a hukumance? Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddini. Ni dan Najeriya ne, ina koyarwa a Jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mezanci aikin da zan ba su ina ba su, in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork, shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abun da ya canza abun da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in wato ya nuna cewa ya shigo aji ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari yayi dadi sosai kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da dalibai ta yanan gizo gaskiya abin yayi min tsari sosai yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida so homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin dalibai na wanda zai gabatar da waƙan Aliji ta wato labarin duniya wanda yayi tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai so dukan su gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa bari mu fara yeah hello class I think the first person to start is Thomas so you start with your presentation yeah
here is my song
I want you to really yeah okay don't worry it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got to... Gaskiya, kalubale da zance la ina fuskanta ko ice ina fuskanta abadi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. Ban taba sanin me ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanan gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dare ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce ma dalibi ya kai to daliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye daliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba
Malam Shamsuddini kenan dan Najeriya dake koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za ku ji matakan da yake dauka domin kare kansa daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shin kwanansa nawa a kulle a gida a lokacin da muka nadi wannan shirin? Kuma me yake yi dan daukewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da dalibansa? Kadan daga cikin batutuwan da zamu tabo kenan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a hiranmu da Shamsuddini. Dan Najeriya dake koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. Yanzu a madadin shi bakon namu da Julie Letus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Kamar sauraro yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura yake salon biyoyin Hausa. Matakin da wasu jihohi suka dauka a ƙasashenmu na Afirka na sanya dokar hana fita don kaucewa yaduwar cutar coronavirus ba tare da yi wa talakawa tanadin abin da za su ci ba, wani abin takaici ne saboda idan cutar coronavirus ba ta kashe su ba to yunwa za ta kashe su. Sako na gaba ya fito ne daga Hajiya Binta Umar Lida Doguwa Kano, ta ce ina kira ga 'yan uwana matan jihar Kano don Allah su ci gaba da bin shawarwarin jami'an lafiya domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta coronavirus, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Sako daga Ali Abdullahi Doran Baga cewa yake yi muna Allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai wani ƙauye da ke jihar Sokoto, sannan muna jinjina ga dakarun haɗin gwiwa masu yaƙi da Boko Haram bisa nasarar da suka yi ta kakkaɓe sansanonin 'yan ta'adda. Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Shi ko saƙon na Mayor Umar Makera ya ce salam biyoye Hausa, ya Allah muna roƙonka don girman zatinka ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da take ci gaba da jefa rayuwar al'ummar duniya cikin mawuyacin hali, amin. Sai sako daga Shehu Adamu Rajau inda ya ce ya Ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halinmu ba, ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus, alfarman manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara, ya ce muna fatan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara bayarwa ga masu ɗan ƙaramin ƙarfi zai zagaya har zuwa sauran yankunan karkara, kasancewar babu wani lungu da sako na ƙasar nan da tasirin annoba coronavirus bai isa ba, domin sha'anin kasuwanci na fuskantar barazana sakamakon wannan annoba.
Kafin mu ƙarƙara shirin namu, ga Yusuf nan da takaitattun labarai.
Annobar coronavirus na ƙara yaduwa a duk faɗin duniya, ta kuma shafi mutane sama da miliyan ɗaya. Amurka daina da mutum 245,000 da suka kamu da cutar, adadin da ya fi kowacce a faɗin duniya. Kasar Saliyo ce a Afirka ta baya-bayan nan da ta ƙaddamar da yaƙi da annobar coronavirus bayan samun wasu mutum 2 da ba su da wata alaƙa da cutar, bayan an gwada su aka tarar da suna ɗauke da ita a babban birnin ƙasar da Freetown. A kasarin kasuwannin hannayen jarin ƙasashen Asiya a yau Juma'a sun rufe da 'yar ƙaramar faɗuwa, amma hannayen jarin kamfanin Niki na Japan ya cira da maki 225.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, da Julie Lavis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.